saboda haka maganar abinci ina girmama abinci ni ina girmama abinci ni fa ina ganin mutuncin abinci saboda haka ku iya yi mene abinci duk matar da bata yi abinci ba ta samu matsala jama'a akwai jara magana na ko haka take abu na gaba kwalliya duk wacce ba ta san mijinta ya gano wata to tai mishi abin da wacce ba ta so ta gani ya gani take yi a waje ki zama yar gayo kuma ke da aka halice ki madan gayin aw mayyuna shaw fil hilya wa huwa bil khisami ghayr mubin abu na gaba iya tafiya dole a zo babin da ke bayani akan maganar tafiya ba fa tafiya na zuwa gari gari ba babin da ke bayani akan maganar in za a kawo miji abinci akwai tafiyar da ake yi bacin a masallaci ne da na buga muku misali kuma sai Allah ya kawo wa'azin yau a zauna ake ba a tsaye ba sannan ga benci a gaba na da an muku sharhan wa piyan